إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم تلاتة شرن دبيو غوتن جماد الآخرة شكرا تدبو لديه حدر أربعين دا أكما هجر مزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wanda ya dace da lissafin 25 ga watan January na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine cassette na 42 insha Allah cikin jiringar kasusuwa na karatu littafin Ishratun Nisa wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali An-Nasa'i rahmatullahi alayhi al-Imam An-Nasa'i wanda ya rusuni a shekara ta 303 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne daga cikin manyan malaman sunna kuma littafin sa al-mujtaba ɗaya ne daga cikin al-kutubus sita al-usul wannan littafin kuma wani sashi ne na babban littafin shi na as-sunan al-kubra wanda ya ware wannan littafi domin ainihin wato bayani akan fiqhun musulunci game da zaman aure da kuma zamantakewa tsakanin iyali Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi zamu tashi a inda malai yake cewa bab kam tuhjar babin da ke bayani akan menene adadin kwanakin da za a iya kauracewa mace yana mana bayani akan wato kauracewa mace idan ta yi laifi ko mata ta kauracewa mijinta idan tana jin takeici ko haushi shi akan wani abu da abin da shari'a ta kawo game da haka malai yace akhbarana muhammad ibn rafi qala haddathana shababa qala haddathana shu'ba an mansur ana bi hazim ana bi hurairata anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallam qala لا هجرة فوق ثلاث ومن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار مالن يچي دغا مالمن سا واتو محمد ابن رافع القشيري كينان الامام الحافظ الزاهد واندا ينا دا حديثي ا cikin بخاري da مسلم da ابو داود da نسائي da ترمذي ا cikin السته ابن ماجه ne kadai bi fasar da hadisin sa ba ya rusu sheka ta 245 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yace haddathana shababa wato ibnu sawwar abu amrin al-fazari kenan wanda ɗaya daga cikin manyan malamai na hadisi duk da yake wato murji ne kamar yadda zahabi ya faɗa amma abu zu'a yana cewa shi wannan shababa raja'a an al-ijja wallahu ta'ala alam cewa ya tuba daga baya ya bari ji ainihin wato malam abu zu'a shababa yace daga shu'ba ya rabi al-hajjaj shababa ya rusu ne a shekara ta 206 daga shu'ba ibn al-hajjaj daga mansur ibn al-mu'tamir kenan an abi hazim daga abu hazim an abi hurairata daga sayyidina abu hurairah radiyallahu an ani nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama daga manzo allah sallallahu alaihi wasallama manzo allah yake cewa la hijrata fawqa thalathin baya halasta ka kaurace mun dan uwanka musulmi fiye da kwana uku man hajara fawqa thalathin wanda ya kaurace ma dan uwansa musulmi fiye da kwana uku famata har ya je muta wannan halin da kalan nara to zai shiga wuta wannan hadisi ne sahihi al-imamu ahmad ibn hanbal ya ruwaito shi kuma mazajin shi mazaji ne ala sharfi shaykhain kamar da ake gani haka nan baya ga al-imamu ahmad ibn hanbal akwai wasu malama da suka ruwaito shi kaman abu daud kenan najin ba na manta ba nam abu daud hadisi yana nuni zuwa ga haramcin mutun ya kaurace ma dan uwansa musulmi fiye da kwana uku to sai al-imamu an-nasa'i yake fahimta cewa wannan umumi ya shafi kowanne dan uwanka musulmi sabon aboki ne dan uwa ne na jini matarka ce mijinki ne to haramun ne kai kaurace mishi ko mata wato ka dinga gaba da shi da fushi sama da kwanaki uku idan abin da ke kasa da kwanaki uku ne katarsa sai zuwa ga yin haka kana iya kayyana cikin wato babun halasci qala akhbarana muhammad ibn khalaf qala haddathana adam qala haddathana sulaiman ibn al-mughira qala haddathana thabit al-bunani an anas ibn malik qala kanat safiya wannan isnadi malan ya kawo shi ta hanyar ainihin wato muhammad ibn khalaf al-asqalani muhammad ibn khalaf ibn ammar al-asqalani wanda al-imamu an-nasa'i din da shi da ibnu majah ne suka fitar da hadisin sa a cikin ashabul kutubus sita shi kuma yace haddathana adam ya an ibn abi yasin babban malamin nan adam ibn abi yas adam yace haddathana sulaiman ibn al-mughira al-qaisi kenan abu sa'id al-basri shi kuma yace an kala yace haddathana Thabit ibn Aslam al-Bunani Thabit tabi'i yace an Anas ibn Malik daga sayyidina Anas dan Malik Allah ubangiji ya kara mu Anas yarda kala yace kanat Safiyatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safari sayyidatuna Safiya radiyallahu anha ta kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cikin wata tafiya wa kana dhalika yawmaha to wata rana sai ya zama ranan rabon kwanan ta ne fa abta'tu fil masir fa abta'tu fil masir sai ainihin wato tayi jinkiri tafiyar ta tai baya ya kamata ta zama tana tafiya akan abun hawanta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna jerawa to sai abun hawanta yayi jinkiri fastaqbalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma ya fuskance ta ya ganta tana ta kuka raqumun take kai yaki tafiya tana kuka wata kulu tana cewa hamaltani ala ba'irin bati'in ka zo ka daura ni akan wani raqumi mara tafiya ta fara zargi kenan faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu yadayhi aynaiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannun shi masu albarka yana share mata hawaye wayuskituha yana bata hakuri yana cewa ki yi shiru ki hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam yana talallashi fa abat ita ko ta ci gaba da kuka ta kibarin kukan nan kamar dai ka san dai mata suna yi da ta ga ana ta bata hakuri ta ki hakura ta ci gaba da kuka ta ci gaba da tazammuri tana cewa ai gashi nan an bata raqumi mara tafiya nyan illa buka'an sai dai kuka ko take fagadi bar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ji haushin irin wannan abu da tai wata raka sai tafiya bacci to shikenan tunda baki da kuka ba ki ci gaba Allah ya baki sa'a faqadimtu fa'atat aisha Anas bin Malik labari yake cewa sai ni kuma nazo naga faqadimat sai ta taho fa'atat aisha sai aisha ta same ta faqalat ta ce faqadimat ta sama aisha take ce mata yaumi hadha laki min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in anti arbaitihi anni in wannan gaban muka lura yana nuna irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da saukin kai da kula da mata da kuma ba su hakuri tare da cewa shi ma dan adam ne gashi nan har ta fusa tashi kuma ya fishi amma yana hakuri da su yana rallashin su yana ba su baki to haka ake so ka zama na kuma in fushi ya kama kai babu laifi dan fushi da bi'a ce sai Safiya taje ta samu Aisha radiyallahu anha tace mata ki taimaka mini yake Aisha kin san kan mijin mu din nan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana ji da ke na baki wato sadaka ko kyauta ko tukuicin yau din nan wanda kwana na ne na baki inda kika iya shawo mini shi kan shi ya hakura wannan yana nuni zuwa ga yanda matan salaf matan annabi sallallahu alaihi wasallama idan sun musu laifi to ba cewa suke to ai sai kai duk abin da zaka iya ba ni wallahi bazan ba shi hakuri ba wai shi ma aka yi kishi ba sa yin haka sai su kwantar da kansu sai su ba da hakuri haka ake so idan kin yi laifi to mijinki ki ba shi hakuri ba kasawa bane ki nuna mishi kin yi laifi kin yi nadama wannan shine halin mutunci karki ce wallahi ne ba wanda san ba shi hakuri a karki haka ba daidai bane kaga babu laifi kuma ki nemi taimakon kishi yake wajen ba mijin hakuri idan kin san tafi ki fuska a wurin sa ko tafi ki iya zance ko tafi ki sanin ya kamata to mu hakika yi neman taimakon kishiya kin ga mun babu aula ki nemi taimakon wata wanda kishiya tana iya wata na ko ta miki wannan taimakon hali irin na kishiyoyi ta miki gori wata rana babu laifi kin nemi taimako a gun uwan miji ko abokin miji ko malamin islamiya ko limamin anguwa wanda zai iya shiga tsakanin ku yi sulhu idan da munafar haka ne to babu laifi kamar da Safiya ta yi anan game da al'amarin wato fushi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da ita ta nemi taimakon Aisha kuma babu laifi idan mutum ya maka irin wannan aikin ko wani aiki maka mace haka babu laifi ki bashi wani tukuici kuma wannan yana nuni zuwa ga halastin kenan wato mata su iya bayar da kyautan kwanan su ga abokan zaman su da sharadin an mijin ya yarda ya karba in bai yarda ba yana da yanci ne ce bai yarda ba ina fata mun gane wannan. To yace tace fa amattu fa amadat ila Aisha fa amadat Aisha ila khimariha. Sai ta Aisha radiyallahu anha sai ta ce ta dauko wani mayafinta wa kanat sabagathu bi warsin wa za'afaran. Dama ta riga ta rina shi da za'afaran da kuma wars wani abun rini din nan dan kasar Yemen mai kanshi da suke amfani da shi. Ma'ana kamar kace ta riga tayi staki tayi ainihin wato guga na kayanta ta gyara su. Fa nadahathu bi shay'in min ma'in. Ta yafa mishi ruwa dan ya dan yi laushi. Shikenan ta ci kwalliya ta karya dauri ta sa ababe ta mamakala irin yanda da mata suka saba yi in za a je gumme gida. Thumma ja'at sannan ta taho hatta qa'adat inda rasulillah inda ra'si rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ta shigo makwancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana an yada zango ne a inda za a kwana kuma waɗannan matan guda biyu ko sama da biyun suna cikin tafiyar. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a lissafin sa ya san yau kwanan Safiya ne. To da sun yi wancan rashin fahimta da ita amma da yazo ya kwanta yana tsammanin ya ganta ta zo. To kawai sai ya ga Aisha ta yi irin kwalliya din nan na wanda take da miji a yau. Ta ci kwalliya ta taho ta cakare kawai ta zauna kusa da kanshi yana zauna yana kwance akan filo. To ta dan kishingida haka tana rangwada. Fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce mata malaki meye kuma haka lafiyanki kuwa kin fa sai ba kwananki bane. Fa qala tace zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Tace to meye faraina ai wannan falala ce ta Allah eh kwana ba nawa bane amma kuma an bani. Fa arafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhadifa sai annabi ya gane kan zancan. Faradiya an Safiyata to sai ya ji dadi ya yafe mu Safiya eh da abin da tayi kuma kai ma aka ake so ka zama duk sanda aka baka hakuri ko aka yi maka wani abu na farantawa to sai ka hakura. Ma'ana in kin bata mijin kirai babu laifi ki shirya mishi wani abu wanda zai kika san yana son abu ko yana son abincin ko wata magana mai dadi ko wani abu dai wanda zai jawo hankalinsa. To kai kuma kar ka zama wato wanda ba shi da hakuri kwata kwata sai ka hakura din ka maida komai ba komai ba. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fi wa Safiya laifin da ta mishi wan talaka ila Zainaba sai ya tafi gun Zainab. Fa qala laha sai ya ce inna Safiyata qad a'aya biha ba'iruha. Yaje gun Zainab tana da karin raƙumi ita a tafiya yace to kin ga yar uwarki abokiyar zamanki Safiya raƙuminta ya gaza yayi rauni. Fama alayki an tu'tiha ba'iraki. Me zai hana ki bata ɗaya cikin raƙuman nan naki da kike da su a cikin wannan tafiya. Qala Zainab sai Zainab tace ata'amadu ila ba'iri fa tu'tiyahu al-yahudiyyata. Ya salam tace a wallahi ni bazan yadda ba ya za a dauki raƙumata a ba wata ba yahudiya kajima ta kenan bayin Allah. Ma'ana sai an dai saka wata magana a ciki ta batanci ai wallahi kaza ne dole sai an a danganta ta da garin su ko dangin su ko wani abu da dai kuka san dai iyayen mu mata suna yi. Allah ubangiji ya fi mana ga baki daya. Fa ha jaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatu ashhur. Wannan magana da Zainab ta yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma ya kaurace mata wata uku baya kulata. Saboda wannan muguwar magana ce danganta ta ga yahudanci bayan ta musulunta. To wadannan abubuwa kamar yadda muka sha fada muku yan uwa masu albarka suna tabbatar da cewa waɗannan al'umma mutane ne ba wai mala'iku bane ba masu mai bane mutane ne kaman ku waɗanda mutane Allah ya musu falala da daraja ta musamman amma dai ba su fita daga halin kasancewar su mutane ba suna iya aikata duk abin da mutane suke aikatawa na jin haushi ko kishi ko yarfe ko sakin magana da duk abin da aka san namiji na iya mutum na iya aikatawa to suna iya aikatawa to shine irin wannan yakan bujiro musu amma da yake mutanen kirki ne masu alkhairi idan suka tana sai su tuba. Nalabi ya tako idan musahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru idan wani abu ya shafe su daga shaytan sai su zo su tuna sai su fa idahum mubsirun sai su dawo cikin hayyacin su da kar a duki wannan a matsayin wani abu da za a yi musu sharri ko kage ko a yi musu batanci ko a ce ba su kyauta ba ba haka bane dabi'a ce ta dan adam. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mata wannan horon wa abtalat zainabu nafsaha falam yaqrab baitaha. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai je kusa da ɗakin ta ba wata uku. Wa abtalat zainabu nafsaha sai zainabu taga wannan irin abu shi kenan sai ta lalata ma abu ta daina kwalliya ta daina kiso ta daina yanke farce ta daina yankunshi ta daina komai wa attalat baitaha kuma ta daina gyara ɗakin ta tama wa amadat ila sariri fa asnadathu ila muakhkharil bayt sai ma ta cire gadanta daga bedroom gado na mai gida sai ta ciccire shi ta kokkwance shi sai ta je ta jingine shi a gefe guda to me za ta yi wa aisat min ayi atiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta cire tsammanin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma zai zo gare ta fa baina hiya zata yawmin wata rana cikin ranaku iz biwajhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta ji wato waj shine abin nan dan motsi haka mai dan yin ƙara kadan as-sautul khafi kamar da annabi faɗa dakhaltu jannata fa sami'tu wajsan hadisin Bilal na je wani motsi na ce wane ne wannan aka ce mun Bilal ne to yadda ji dan motsin kamar wani ya shigo ɗakin haka ko ya dan taba kofa ko dan karanta kalminsa ta ji alama ya shigo qadda khalal baita fa wada as-sarira mawdi'ahu sai ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da gadan ya sa shi a inda yake fa qalat zainabu da Zainabu ta ga haka sai ta ce ya rasulullah ba'ana tana can wani ƙuriya ko tana tsakar gida ko tana ɗayan ɗakin sai ta jiyo motsin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakin ta tana ba sai ta ga kawai ya kama gadan ma ya mayar ya gyara sai ta ce ya rasulullah jariyati fulana qad tahurat min haidatiha al-yawm hiya laka fadkhala alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radiya anha tace ya manzo Allah ina da baiwa wanci yau dinnan ma ta gama tsarki daga hailarta na baka ita kyauta in kana so kai sadaka da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya yafi mata ya ainihin kuma dawo ya ci gaba da kwana a wurinta to wannan yana nuni zuwa ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga ainihin wato tarbiyyar matansa dinnan da horar da su da nuna musu sanin ya kamata yau da gobe da kuma cewa su mutane ne kamar kowa da kuma nuni zuwa ga abinda zaki fahimta anan ke yake yarwa ki iya bakinki a gaban miji musamman akan kishiya ko abokin zamanki zaki yin kalma kwaya ɗaya da ke ganin ba komai bace ta zama miki fitina tsakaninki da mai gidanki kar ki dinga suka ƴan uwarki ko amaryarki ko uwar gidanki ko wace ce ki zauna lafiya da ita ki zauna lafiya da mai gidan kuma ki musu fatan alkhairi Allah ubangiji ya samu dace to wannan yana nuni zuwa ga mun ga bayan wancan hadisin na farko na umumin kaura cewa kwana uku kai wuce kwana uku wannan kuma yana nuni zuwa ga mutum zai kaura cewa matar shi kenan har wata uku idan ta kama domin abinda ta faɗa abinda ta aikata wato magana ce mummuna daga cikin irin ababen jahiliya waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba za a dina ba in ku tuna a darasin baya mun karanta fadin Allah arjalu qawmun ala nisa qawmun ala nisa mafadallahu bi mafadallahu ba'dahum ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim har zuwa inda Allah yake cewa wato fa'izuhunna wahjuruhunna fil mabaji' to sai malamai suka ce duk wannan abin da ya faru kun ga a can an ce fa'izuhunna a fara da wa'azi wahjuruhunna sannan a kaurace fil mabaji' a wurin kwanciya wadribuhunna sannan ana iya ai duka to idan muka lura wannan abin da ya faru a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dinnan kun ga kamar annabi sallallahu alaihi wasallam bai bi wannan tsarin ba kenan bin wannan tsarin da alqur'ani ya kawo ba ya kawo shi ne ala wajhil wujubi ba ala wajhil istihbab ne cewa sai an fara wa'azi dama da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidan wa'azi ne an dade ana yin wa'azi sai ta aikata wannan laifin annabi bai kaurace mata a makwanci kade ba ya daina ma shiga ɗakin ta ne gaba daya sannan kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin duka kwata kwata zamu zo mu ji baya dukan kowa saboda saukin halin shi da ainihin dattakun sa kenan idan ka ga abin da ya dace shine kaurace mata din zaka iya kaurace mata musamman a can baya ka san ta ji wa'azi ka san kuma ta san abin da take to sai ka iya kaurace mata kawai gabaki daya in ta kama ka kaurace mata aslan abin da ake so kana kin kwanciya a gidan amma kana kwana a gidan idan ko ba hakan ba ba ta san ba kana iya ka bar gidan gabaki daya in dai abin zai gyara abin da ake so da ya zama hakan an yi ne dan gyara da ba dan cutarwa ba shi sa Allah sai yake cewa fa in ata'anakum fala tabghu alaihinna sabilan fa in ata'anakum fala tabghu alaihinna sabilan inna Allah kana aliyan kabira idan suka yi muku da'a daga baya to kar ku nemi hanyar da za ku tutar da su lalle Allah ya kasance shine mafi uluwi kuma mafi girma akan kowa to ina fata mun fahimci wannan ba da haka hadisi yana nuna mana yaranna ibaga halasin kaurace wa iyali har wata uku idan tayi laifin da yake a kaurace mata haka din Allah ubangiji ya samu dace sai mallan yace babu darbur rajuli zawjatahu, babin da ke bayani akan hukuncin mutun ya daki matarsa bane mutun. Malai ce akhbarana Muhammad ibn Nasr qala haddathana Ayyub an Sulaiman qala haddathani Abu Bakr an Sulaiman wa Muhammad wa Musa an ibn Shihab an Urwa ibn Zubair an Aisha qalat wallahi ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi imra'atan lahu qad wala khadiman lahu qad wala daraba bi yadihi shay'an qad illa an yujahida fi sabilillah ولا خير بين امرين قط الا اختار ايسرهما ما لم يكن معصما فان كان اثما كان ابعد الناس ووالله من تقم لنفسه من شيء قط يؤتى اليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. انا حديثي ما لا يكوش ثاني محمد بن نصر النيسابوري Al-Farra'u kenan daya daga cikin malaman shi Imam An-Nasa'i kenan wanda shi kadai ya fitar da riwayar sa daga cikin Ashabul Kutubus Sitta shi kuma yace da sana Ayyub ibn Sulaiman ibn Bilal kenan Imam Al-Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i su fitar da hadisin sa shi kuma yace da sani Abu Bakr wato Abdul Hamid ibn Abdullah ibn Abi Uwais shi mana da hadisi a cikin Al-Kutubus Sitta in banda Ibn Majah shi kuma yace daga Sulaiman shi kuma daga Muhammad ibn Abi Humaid da Musa subin daga Ibn Shihab bin Zuhri shi kuma daga Urwatu dan Zubair daga Urwatu dan Zubair Allah ubangije masa rahama yace anna Aisha ta qalat Urwa dan gidan Aisha wato dan gidan iyayenta kenan yace Aisha radiyallahu anha tana cewa wallahi na rantse muku da Allah ma daraba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi imra'atan lahu qattu Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba daga hannu ya daki wata mata cikin matansa ba. Ba wai dan ba sa yin laifi ba jama'a, amma saboda kawaici da dattaku da sanin ya kamata da mutunci irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma shi duka aslan in ba ya zama dole ba, to baya alamta kirki da dattaku. Ya fa alamta mugunta da rashin kai zuciya nesa da ainihin wato rashin damuwa da me zai je da haka ya kamata duk yadda za a yi ka kiyaye kar ka dinga dukan ƴan mutane duka da wuya ya zama maslaha. Ina fata mun gane wannan musamman irin wannan zaman da mutum zai rufa ƴan mutane da duka kaman yana damba da sa'an shi wani ya ji mata rauni wani ya lahanta ta wani ita ma ta zuciya har ta rarumo wani abun duka ko wani makami ta maka masa aka daga baya a zo a bi rikice a yi tafitintunu har abu ya zama labari ya goyin viral ga sunan iri daban-daban muna gani da haka sakai zuciya nesa in kana tsaye ne zauna in kana zaune ne tashi ka ba mata wajen ka saka ba gidan ita yin auzu billahi minash shaitanir rajim kar ka bari ta ainihin har zakaka har ka kai ka kai irin wannan aika aika Allah ya tsare mu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Aisha bai taba dukan wata mata cikin matansa ba wala khadiman lahu qat bai taba dukan wani mai masa aiki a gida ba to kun ji ku mata almajiri ibaran malami iyayen shi sun kawo shi daga kauye kin zo birni kina ta jibgar shi dan yana miki aiki a gida wata ma irin waɗannan matan masu zuwa aiki masu reno masu abinci masu shara a gidaje ko a ma'aikatu ko a gidajen sai da abinci kaji ga ogarta kawai ta rufe ta da duka ƴan mutane ta rufe ta da duka ko ta mammare ta ko ta ranƙwashe ta ko ta ci mata zarafi duk wannan baya cikin halin mutanen kirki bai cikin dattaku bai cikin sanin ya kamata dan Allah ya yi ta talaka ki kuma Allah ya yi ta mai yayiki da wadata sai ki dinga dukanta wata ta mai da ƴan mutane kamar ainihin wato ta samu dawa tana buga abuse iri daban-daban da zaka ji sai wata ma ba mai wai matar gidan zata daki ƴar mutane mai yayiki ba ƴaƴan gidan ma wasu ma ba su kai sa'o'in shekarun ta ba sai su dinga hantarar ta suna dukanta wai saboda kawai an kawo ta daga kauye wai ta musu aiki wanke-wanke ko shara ko renan yara jama'a wannan duka hanya ne wato na zalunci asali dama ba daidai bane ma a dinga bautar da mutane irin haka amma ya zama dole za a bautar da su to a girmama su a mutunta su dan adam ne Allah ne ya halicce su kuma Allah ya ce walaqad karramna bani adam kuma Allah cikin hikimarsa zai iya juya al'amarin ke ki zama talaka ita kuma ta zama mai kuɗi wata rana
kowanna ta zama mai kuɗi domin ke ma ba halice ki da kuɗin nan ba a duniya kika same su kuma a duniya zaki bar su jama'a mu ji tsoron Allah mu daina irin wannan zalunci da rashin mutunci da rashin hakuri Allah ubangiji ya tsare mu yace wala daraba bi yadihi shay'an qattu kai ba ma mutum ba ko mata ko wani abu ko meye ma ko kaza ko rago ko saniya Allah sallallahu alaihi wasallam baya daga hannun shi da ke wani ba cikin su illa an yujahida fi sabilillah in kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannun shi ya bugi wani abu to a filin daga ne wurin jihadi wala khuyira baina amrayni qattu ba a taba baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam zabin wasu abubuwa guda biyu ba illa ikhtara aisarahuma tace sai ya zabi mafi sauki aka ce mishi ayi kaza ko ayi kaza sai na Abubakar da sayyidina Ali suka ba da shawara game da asara ko usara badar wannan yace sayyidina Ali yace a kakkashe su a sa su a cikin daji a kunna musu wuta sayyidina Abubakar yace a ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwanmu ne a ba su dama su fanshi kansu wanda ba zai iya fansan kanshi ba ya koya ma ƴaƴanmu abin da ya iya na karatu ko sana'a idan fansa gari shi kaga wannan yafi sauki wannan yafi kuma ainihin kusa da a samu su a cikin su tuba kuma a cin wuri sai sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya zabi wannan duk abin da aka bashi zabi to zai zabi me yafi sauki malam ya kuma saman matukar ba saban Allah bane yace fa in kana isman kana abadan nasi idan abin sabo ne to yafi kowa nesa da saban Allah wa wallahi sai da tana sha ta kada cewa na rantse muku da Allah man taqama li nafsihi min shay'in qattu yu'ta ilayhi wallahi tallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba daukan fansa akan wani abu da shi akai masa karankin kansa in ka cutar da shi as a person ka cutar da shi as an individual to bai daukan fansa hakuri yake laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma alittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim kaji sufashi wanda yake da kwadayin ku samu alkhairi sannan yana da tausayi da rahama ga mu'minai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya rama abinda aka mai da kan dan kan kansa hatta tuntahaka min hurumatillahi in kana son kaga fushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a taba hurumin Allah ai saban Allah fayantakimu lillah to anan ne zai dauki wato doka dan ainihin zartar da hukuncin Allah فصلوات الله وسلامه عليه في الاخره والاولى وانا حديثي صحيح ني الامام الترمذي يفتى دشي ا cikin شمائل دينسا هكنا الامام ابو القاسم الطبراني ا cikin المؤجم الاوسط هكنا الحميدي ا cikin ناشي مسند wancan da muka wuce a baya ضياء المقدس يا رويتو شي ا cikin المختار حديثي ني صحيح ان شاء الله وابو اشكالي ا cikin ina fata muna ganewa قال اخبرني ابو بكر ابن علي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا علي بن حاشم عن هشام بن عروه عن بكر بن وائل عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه قد له قد ولا جلد خادما له قد ولا ضرب بيده شيئا قد الا في سبيل الله او تنتهك محارم الله فينتقم لله يساكي كاو روايه كتنكوتين وچن تا هنيان مالمن سا ابو بكر ibnu ali ibnu sa'id al-marwazi al-imam an-nasa'i kada yafi da hadisin sa wannan a cikin ashabu kutub sita yace shi kuma daga isma'il ibnu ibrahim ibnu ma'mar al-harawi kenan yana da hadisi a cikin bukhari da muslim da abu dawud da nasa'i wannan malami shi kuma yace hadasana ali ibnu hashim ya ibnu al-barid an hisham ibnu urwa an bakr ibn wa'il ibnu dawud daga cikin riwayat muslim wal arba'a an az-zuhri daga muhammad ibn shahab ibn az-zuhri babban malami cikin tabi'ai an urwa daga urwa ibn zubair an aisha radiyallahu anha daga sayyidatina aisha Allah ya kara mata yadda qalat aisha tace ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama imra'atan qattu annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba dukan wata mata ba lahu wata mata qattu lahu wala jalada khadiman lahu qattu bai taba ainihin zane wani bawa ba wala daraba biyadihi shay'an qattu bai taba dukan wani abu da hannunsa ba illa fi sabilillahi sai dai a gun jihadi aw tuntahakum harimullah ko a taba wata doka Allah fayantakimu lillah sai ya daukan sadon Allah wannan hadisi suna nuna hakuri da kawaici na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dattakunsa da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallama baya wasa da doka Allah ba a taba doka Allah muku kaga yanzu mutane to in an taba su ne su ne za su daukan sa
amma an taba doka Allah tuba burun su kaga wannan canji ne mummuna Allah ubangiji ka tsare mu qala akhbarana ishaq ibn ibrahim qala akhbarana abda wa waqi' qala حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب خادما له قط ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا قط زاد عبدة إلا أن يجاهد في سبيل الله إسحاق إسنادي تهني إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد عند الإمام الترمذي أفتى حديث سيدنا سعيد ابن ماجه da ainihin muslim a cikin muqaddima sannan sai shi kuma yace daga abda ibnu sulaiman kenan da shi da waqi' ibnu al-jarrah su biyu suka ce haddathana hisham ibn urwa an abihi an aisha qalat aisha radiyallahu anha take cewa ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da dai ban taba ganin manzon allah sallallahu alaihi wasallama da raba khadiman ya bugi wani bawa ba lahu bawan saqattu har abada bai taba yin haka ba wala mar'atan ban taba ganin ya buge wata mata ba wala daraba bi yadihi shay'an ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam baya dukan komai da hannunsa zada abda abda ya kara da cewa illa an yujahida fi sabilillah wannan yana nuni zuwa ga abinda aka ambata wato kawaici da rashin nunkufarci da rashin zafin hali da gaskiya abinda malamai suka fitara wadannan riwayoyi shine akwai mustahabbancin ruko da abu mai sauki wanda duk matakar ba haram bane al-akhdhu istibabu al-akhdhi bil aisari wal arfaqi ma lam yakun harama abu mai sauki mai taushi matakar ba haram bane to ai ruko da shi idan ya kasance haramun ne to wannan babu magana akan shi amma makruhi ne malamai sun mun gano iri daban-daban kuma ibn abdullah yake cewa yana nuni zuwa ga wato yambagi tarkuma asira min umurid dunya wal akhirah duk abin da ya kunci aka kasa iya shi na abin duniya ko lahira to karbar shi da kuma watarkul ilhah da barin naci akan abin da ba dole ba sannan kuma wannan yana nuna daga cikin shi kuma an tsakuro halastin ruko da rukhsa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauki ko Allah subhanahu wa ta'ala ya sauki akan wani abu ko wato saukin da malamai suka fitar akan wani abu matakar ba kuskure suka yi ba sannan wannan yana ainihin wato nuni cewa baya makan shi intikami wannan suka ce akwai kwadaitarwa akan afuwa da kauda kai da hakuri da juriya ko da an cutar da kai suka ce kuma wannan yana nuni zuwa ga mustahabbi ne na musamman ita juriya din da hakuri da kauda kai mustahabbi ne na musamman ga shugabanni da alƙalai da limamai da sarakuna domin za ka gamu da wawaye da masu shirme iri daban-daban to abinda ake nema da kai shine kai hakuri ka kauda kai kar ka biye musu sannan kuma wannan yana nuni zuwa ga cewa al-intiqam wato daukar fansa ga kanka to bai da gaskiyan hali na dattawa na manya kauda kai da ahuwa shine halin kirki shine halin dattawa shine halin manya sannan kuma yana nuni zuwa ga kishi da ya kamata kai akan musulunci idan kaga an taba wata doka Allah musamman idan kana da kida muqamin da zaka iya daukan hukunci to wannan kuma yana nuni zuwa ga karfin zuciyarka da nagartar imaninka da dagewarka akan wajen aikata ainihin wato abin da yake shine daidai insha Allah wallahu ta'ala alam malam ya saki cewa أخبرنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم في الريح التي تخرج ولم يضحك أحدكم مما يكون منه ووعظهم في النساء أن يضرب أحدهم امرأته كما يضرب العبد أو الأمة من أول النهار ثم يعانقها من آخر الليل. دعا محمد ابن منصور واتو ابن ثابت ابن خالد المكي كنا واندا إمام النسائي كأتد رواية قريش شماوانا شكما دعا سفيان يعني ابن عيينة سميت هشام بن عروة يتنادي هشام بن عروة دعا بابان شعروة بن زبير daga Abdullahi dan Zam'a anna nabi sallallahu alaihi wasallam wa'adahum fi rihi allati takhruj annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi game da tusa iska dake fita daga duburan mutum wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa lam yadhak ahadukum mimma takunu min kada dayan ku ya dinga yin dariya daga abin da shi ma yana yi kar wani ya tusa kamar dariya bai nuna mutunci da sanin ya kamata inda kai ma kana yi ina fata mun gane wannan ba a mutun tusa dariya dan yayi tusa to daga nan kuma wa azahum fil nisa'i nabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu wa'azi game da kyautatawa mata da hakuri da su da sanin ya kamata har sai yake musu misali yana cewa an yadriba ahadukum imra'ata yanzu nan saboda rashin kirki da rashin kunya da rashin ta ido Allah shi gafarta malan da rana kaman mari matakka ka tsinka mata mari ko ka naushe ta ko kai mata bulalu sannan kuma kama yadribul abda kaman kana dukan bawa awul amata kaman da bawa shi zai ce kaman Allah ya aiko ka ce summa yu'aniq min awwalil nahari da safa kai mata dukan tsiya summa yu'aniquha min akhirin nahari dai yana yi kuma zai ka ce a barira mu tsoma na kaji kana rungumar ta kana kokarin ka dadime ta wannan ai rashin da taku ne bai daga cikin halin kirki wannan hadisin yana nuni ga halaccin wato abin nan horo wannan hadisin Bukhari ya fitar da shi da Imam al-Baihaqi a cikin abin nan din Sunan Kubra kuma malami sun ce yana nuni zuwa ga halaccin yima bawa horo har mai tsanani kenan kamar yadda annabi ya misali wallahu a'lam sannan kuma yana nuni zuwa ga halaccin dukan su matan idan ta kama amma dai yana nuni kuma cewa ba shine abin da aka fi so ba khilaful awlani sannan kuma hadisin na nuna cewa mutumin da ke da hankali to da wuya irin haka ta faru da shi yana cikin hayyacin shi hayyar da ke matarsa ya kai matuƙa wajen dukanta sannan kuma ya zo a ranar ya ce yana so ya kusance ta kuma yana nuni zuwa ga ashe mutum na iya fushi da matarsa da safe kuma kafin la'asar ya mamanta kai yana zuwa kusa da ita ma da haka zaka ga mace da miji ana ta fada kuraje ma ku shiga tsakani ko sai ganta da ciki ku rabu da su su cigaba da rayuwar su sannan a jurusi da abin da za a dauka shine wato annabi sallallahu alaihi wasallama baya so ana dukan mata yana so a dinga rangon ta musu ana tausaya musu to kaga babu wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan wajen kare yancin yaya mata da ake magana babu wanda yake shi shine jagabo wajen kare yancin su duk wani mai kare yancin su daga baya ne wanda yake so ya fitar da su daga cikin bin nan tunani irin na musulmai ya saka su a cikin tunani irin na kafirai ko yahudawan yammacin duniya da sauransu wannan ba kana bane qala akhbarana qutaiba ibn sa'id qala hadathana sufyan an az-zuhri daga qutaiba ibn sa'id baba malami daga sufyan ibn uyayna daga muhammad ibn shahab az-zuhri ana abdullahi ibn umar an iyas ibn abdullah ibn abi zubab qala yati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadribu ima allah nabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ku dinga dukan mata bayin allah ku daina dukan su faja'a umaru to da nabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa wannan dukan shikenan sai mata suka je suka dinga tsigalewa maza suna ta rashin mutunci sai umar yazo yace qadza iran nisa'u ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata fa sun kangare fa saboda ka hana a dake su sun kangare ala azwajihinna duk magana da mutun yayi mata shi ba ta ji ba kuma sun san cewa sabon nan ba za su tsallaka dokar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ginda ya musu ba fa adina lahum sai ce to ba komai tunda sun ki jin magana fa darabuhunna aje a dake su a hukunta su fa fafa bi ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nifa'un kathir sai ga mata cikin dare da yawa suka zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka cika gida suna kawo kara faqal ai wanta wallahi bunji na ya dake ni nima an dake ni nima an dake ni faqala nabi sallallahu alaihi wasallama da gari ya waye annabi zo wa aziz sai yace laqad fafa bi ali muhammadin sallallahu alaihi wasallama laylata 70 mar'atan cikin daren nan mata 70 ne suka zo gidan nan kulluhum yashtakina azwajuhun dukkanin su suna kawo kuka game da kuma rajin su wala yajiduna ulaika khiyarakum to wallahi waɗannan da ke dukan matan su to ba sa cikin mutane zababbu a cikin ku ina fata muna ganewa to don haka Imam Shafi da yana magana akan wannan gaba sai yake cewa wannan hanin da yazo annabi ya hana farko daga bai bada izini yace yahtamilu an yakuna nahyu alal ikhtiyar hanin hani ne da aka baka bisa zabi ko ka bari ko kai wal izna wal iznu fihi alal ibaha da aka musu iznin kuma a daki mata to halas ne wa ya tamilu an yakuna qabla nuzulil ayati bidarbihinna sai ya daukan kuma wannan iznin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bune kafin a sokar da waccan aya da ta gabata na aya da ta gabata ta wadribu hunna din can rijalu qawmun ala nisa yace summa adina ba'da nuzuli hafi sannan daga baya musu izini bayan aya ta sauka wa fi qawlihi lan yadriba khiyarukum dalalatan ala anna darbahunna mubahum fil jumla wannan na nuni ba ga dukan su dai halas ne a jumlaci wa mahalla zalika an yadriba hata adiban amma abinda ake halastawa shine a daki mace dan horar da ita idara aminha ma yakrahu fi ma yajibu alaiha fihi da'atuhu in yaga abinda baya so cikin abinda yake ya wajaba ta da'a gare shi fa iniktafa bit tahdidi inda zai takaito akan kashidi da jan kunni wa nahwihi da makamantansa kana afdalu kai ya kai ga dukan to da yafi falala wa mahama amkana alwusul ila alghalad bil ihami la ya'dilu ila alfi'l duk sanda zai iya cimma manufa na horar da ita ta hanyar nuni ba tare da duka ba to ya garai haka lima fi wuqu'i zalika min an-nafra domin a cikin duka akwai wato nesanta junan su da juna wal mubada da kuma duka ya saba li husnil mu'ashara al matluba fi zawjiha ya saba wanda ake nema na kyakkyawan zama bai yi wa tare da duka illa idza kana fi amrin yata'allaqu bi ma'siyatillah sai fa in tana aikata wani abu ne wanda yake da alaka da saban Allah to anan za a iya horar da ita da duka din idan an ga akwai bukata haka to gashi mun dauko karatu kuma da yake mun dan fara a makaraka dan gashi lokaci ya dan kore mana ina ganin bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a hadisi na gaba wanda yake akhbarana Ishaq ibn Mansur wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah.